أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله أقراتم دمكنا مختارات الشعر الجاهلي za mu tashi a wannan lokacin a diwani na alƙama wanda ake masa laƙabi ake ce masa alƙamatul fahal ana kiransa da fahalu ma'ana abinda ake nufi da fahalu shine kamar a ce ingarama ingarama shine fahalu babban mutum ingarama in aka ce wa raƙumi fahalu ana nufin kamar raƙumi wanda yake babban raƙumi mai barbara to aka jingina fahalu zuwa ga mutum tana na babban mutum goga saboda haka ake masa laƙabi ake ce masa alƙamatul fahal a wannan lokacin zamu karanta diwani na alƙamatul fahal wanda shine diwani na ƙarshe a cikin muktaratu shi'il jahili ta mu ta gida amma a wani bugun musamman bugu na yar misra akwai wanda a bugun su shi wannan alƙamatul fahal shine na biyu daga imrul qais sai alƙamatul fahalu a wani bugun amma abugun mana gida shine mawaki na shida shi wannan alƙamatul fahal din la'alla wallahu a'lam abin da yasa wasu suke kawo shi daga shi sai imrul qais saboda mujawara saboda muqaftaka shi alƙamatul fahal yayi zamani ne da imrul qais abokin sa ne tare suka yi gwagwarmaya kuma har ta kai ga wasu daga cikin masana suna ga dalilin da yasa aka samu sa alƙamatul fahal saboda rigimar da yayi da imrul qais ya ci nasara a kansa kamar yadda mun karanta a mu'allaka ta imrul qais lokacin da imrul qais yana auren ummu jundubi shikenan alƙama ya zo gidan sai musu ya kaure tsakanin su sai ummu jundubi tace ku yi waka sai ne muku hukunci dama abu ne sananne a malaman naqadi akwai abin da suke kira mawazana shi'riya al-mawazana shi'riya yana daga cikin manyan gabobi na ilimin naqadi saboda haka tace su yi waka tai hukunci anan imrul qais yayi wannan waka ta fa shahararriya kalilay ya murabi ala ummu jindibin nuqabdilu banatul fu'adil mu'azzabi fa innakuma in tanzurani sa'atan wajadtu biha qiban wa illam tadayibi anan dai imrul qais ya tawaka har ya siffanta dokin sai kisha wala saqi ulhubu wala saudi darratan wala zajri minhu waqa ahwaja man ibi anan ummu jindibi tai hukunci tace shi alqama ya shi imrul qais iya waka saboda mi imrul qais da ya tashi siffanta gudun dokin sa ya ce wala saqi ulhubu idan ya sa kafa ya bugi dokin yace yana wani irin gudu na musamman shine wala saqi ulhubu wala saudi darratan idan ya sa bulala ma ya daki dokin yana wata iriyar gudu daban wala zajri minhu in yawa dokin ma tsawa to dokin yana wata iriyar gudu a tamasira wani irin gudu na musamman waqa ahwaja man ibi anan ummu jindibi tace ina ai dokin alƙama yafi naka gudu dokin alƙama yafi naka gudu saboda ni kai naka dokin kai masa bulala ka da kishi kai masa tsawa tace ai ka wahalar da dokin ka daiwa wanda wannan muhara da muke faɗa a baya mun yi magana ta lokacin da muka karanta diwan na imrul qais akan kalilay murabi ala ummu jindibi saboda haka mun yi magana sosai a lokacin saboda haka a lokacin shi wannan alƙama ya taba yin nasara ya taba cin nasara akan imrul qais wannan dalilin yasa ake ce masa alƙamatul fahal wasu kuma suna ga ba wannan dalilin bane saboda yadda waka sa take cikakkiya cike da hankali da hikima shi yasa ake ce masa alƙamatul fahal kuma shi wannan alƙamatul fahal alƙama wasu daga cikin masana suka ce idan ka kalli waƙar alƙama da kyau za ka gane cewa alƙama ya fi imrul qais wayo yafi imrul qais wayo kai suka ce hasari ma in kai kallo na tsanaki a waƙoƙin imrul qais in ka kallo waƙoƙin alƙama za ka gane ma imrul qais wawa ne saboda mi shi imrul qais idan yana son abu yakan fito zahiri ya nuna yana so amma shi alƙama idan yana son abu baya fitowa garanti karara ya nuna yana so sai dai rika yin hannunka mai sanda kamar yadda zamu gani baya fitowa garanti ya nuna yana wannan sannan in mace ma ta masa laifi baya nuna karara ga abin da yake so saboda haka sabanin imrul qais sannan shi alƙama saboda yadda yake da wayo sun ce bayan wayo sannan mutum ne wanda yake mai ji da isa mutum ne wanda yake da izza yana ji da isa ma'ana kamar a yanzu ne a ce kamar mutum ne mai girman kai ko kuma a ce mutum ne mai kama kansa sosai wanda duk inda ya kai ga san abu ba zai fito karare ya nuna yana so ba sannan kuma ba zai yadda ya kai kansa inda za a walakanta shi ba sannan sabanin imrul qais mun yi ta karanta a cikin waƙoƙin sa yana iya kai kansa mahallaka amma banda alƙama alƙama mutum ne mai ji da isa duk inda ba zai je da kisarsa da buwayarsa ana ganin mutuncinsa ba zai shiga gurin ba sabanin imrul qais zai je mai samu mace su ta kokawa mun ji dai a bayan da yake tayi tajawastu ahrasan wa ahwal ma'shari hirasan alayya law yashruna maqtali imrul qais zai ce na tsallake tajawastu ahrasa na tsallake masu gadin mace sai ga mace ana gadin ta amma duk da kan je tsallake su irin su samautu alaiha ba'da ma nama ahluha sumuhi babal ma'i halan ala hali daiwa malamai suka ce in ka kalli irin waɗannan baitoci na imrul qais za ka gane imrul qais yana kai kansa ne mahallaka amma banda alƙama alƙama mutum ne mai gungun hankali da wayo kamar yadda zamu gani a cikin waƙoƙin sa a bismillahir rahmanir rahim ala man la baladi ba'dahu zamu fara da wannan waƙar sa dahabika qalbu a ita wannan waƙar ta sa dahabika qalbun waƙar sa ce wacce take shahararriya wadda alƙama yayi ta ne a Haris bin Abi Shamir ko kuma Haris bin Abi Shamri da ana faɗa Al-Gasasini ɗaya ne daga cikin sarki na Gasasinawa saboda mi shi alƙama ƙabilar Tamim yake to an samu wani lokaci tsakanin ƙabilar Tamim suka yi faɗa suka yi yaƙi tsakanin su da sarkin Gasasinawa saboda haka sai yaƙi ya ɓaci wa mutanen alƙama su Banu Tamim kenan saboda haka yaƙi aka yaƙi yaƙin bai yi kyau ba ƙarshe aka kakkama wasu suka zama ribatattun yaƙi to daga baya aka shiga aka fito tunda daman yaƙi in aka yaƙi aka kama wasu akwai lokacin da ake hawa teburin shawara mu ba ku kaza ku ma ku sako mana mutanen mu kaza ko kuma mu biya su ko mu zo mu fanshe su akai abin da aka yi to a ƙarshe dan uwan alƙama wanda ake kiransa Shasu shi bai samu ya kubuta ba to wannan rashin kubuta da bai yi ba shine alƙamatul fahl yayi wannan waƙar wa shi Haris bin Abi Shamir Al-Gasasini yayi masa wannan waƙar saboda ya saki dan uwansa alƙama saboda haka a ƙarshe ma akwai baitocin da yake wanda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa duk wanda aka yi wannan waƙar in dai ba annabi ba to duk wanda yayi wannan waƙar makareci ne annabi kadai za a yi irin wada'i wa wannan waƙar saboda haka yayi waƙa yayi bi wannan sarkin sarkin ya sake masa ya sake mar dan uwansa wanda yake cewa wa fi kulli hayyin kad kabatta bi ni'matin fa huqqa li shasin min nadaka zanubu wanda yake fada wa sarki yake cewa wa fi kulli hayyin a cikin dukkanin wasu kabilu dangi na larabawa kad kabatta bi ni'matin sarki kai ne ka kado musu da ni'ima suke ci fa huqqa li shasin ya cancanta a ba wa shasu zanubu koda guga ɗaya min nadaka daga kyautarka a ce duk kabilu duka dangin larabawa kai ka karkado musu da ni'ima suke ci Shehu Ibrahim yace annabi kadai za a yi wannan bawa ma za a yi wannan baitin wanda a ƙarshe har yake cewa falastari insiyin walakin limal akin tanazzala min jawi sama'i yasubu yace kai ƙarshe ma ce falastari insiyin li insiyin yace sarki kai ba ma mutum bane walakin limal akin kai fa mala'ika ne ma tanazzala min jawi sama'i wanda yake sauka daga sararin samaniya yasubu yake saukowa saboda haka wannan waka ita ce waka sa shahararriya wanda a wannan wakar dai kuma sarki ya tambaye shi me yake so yace dan uwan sa aka kama yace sarki yace a sake shi a watar wayar ma cewa duk wanda aka kama ma gaba ɗaya a sake su saboda yayi wa sarki wannan waka kuma in ka kalli wakar zaka ƙara tabbatar da cewa alƙama mutun ne mai mungun wayo bai fito karara yace a saki dan uwan sa ba a cewa fa shukkal shasin min da ka zanubu a cikin kyautar da kake bawa dukkanin larabawa dukkan al'umma suke ci to ko guga dai a taimaka a bawa shasu a cikin wannan alkhairin a cikin wannan kyautar da kake bayarwa saboda haka haka shi alƙama yake baya fitowa direct yayi magana saboda girman kansa da jiji da kai sai dai magana cikin hikima a nahabika qalbun fil hisani daruhu bu ayra shababi asra hana mashibu nahabika qalbun fil hisani daruhu baida shababi asra hana mashibu alqama ya fara wannan wakar kamar haka yace nahabika qalbun zuciyarka ta tashi fil hisani a cikin san kyawawan yan mata sai ce dahabuka kalbun a matsayin a ce mata sun tafi da zuciyarka sai ce dahabika kalbun zuciyarka ta tafi filhisani cikin san kyawawan yan mata darubu kana tarawar jiki darubu daga darabu ne darabu shine ka rika makirkita saboda farin ciki shine a Hausa muke cewa rawar jiki za a ce wane yayi kaza yana rawar jiki mana farin ciki yasa har ma mutun ya rika makirkita saboda haka yace dahabika kalbun kalbun zuciyarka dahabika ta tafi da kai fili hisani cikin san kyawawan mata darubu zuciyarka tana ta makirkita saboda san mata baidu shababi gashi kuma kai kana mai manisancin kuruciya shine baidu shababi gashi kana manisancin kuruciya mana yanzu kai ba yaro bane amma zuciyarka ta tafi cikin san kyawawan yan mata in ka ga mace kai tarawar jiki duk da kuma kai baidu shababi mai mutun ne mai nisan kuruciya kuruciyarka ta yi nisa kai ba yaro bane asruhana mashibu yin furfura asruhana lokacin ta yayi anan yana magana ne da kansa cewa zuciyarsa ta tafi cikin san kyawawan yan mata duk da kuma shi fa a yanzu ba yaro bane kaga za a wahala kenan shine dahabika kalbun zuciyarka ta tafi fil hisani cikin san kyawawan yan mata darubu kana tarawar jiki saboda san mata da farin ciki in ka ga mace buaida shababi bayan ku kai kana manisancin buaida shababi bayan kuma kai kana manisancin kuruciya ko kuma buaidi nan ya zama tasgiri ne na ba'adu buaida shababi bayan ku yanzu ka riga da ka bar kuruciya mashibu furfura asrahana lokacin furfura yayi amma duk da haka baka rabu da san mata ba to shine ce to kallifini laila wa qad shadda wal yuha adat awadin bainana wa kudubu a tukallifini laila wa qad shadda wal yuha wa adat awadin bainana wa kudubu tukallifini laila ne ta kallafa mun soyayya shine tukallifini laila ta kallafa mun soyayya wa qad shadda waluha wa qad haqiqa waluha kusanci na da laila qad shadda yayi nisa shine wa qad shadda waluha kusanci na da ita wa qad shadda yani santa ba ma kusar ita kuma gashi ta kallafa mun santa wa adat awadin bainana wa qudubu awadin shugulgula na rayuwa shine awadin abubuwan da suke da shugulgula na rayuwa na yau da gobe neman abinci da sauran wasu abubuwa na kaiwa da komowa shine awadin shugulgula na rayuwa wa kudubu da manyan al'amura na rikitar rayuwa wa adat ta juyar da ni bainana tsakanina da laila manyan al'abura na rayuwa da shugulgula na rayuwa su suka juyar da ni ban samu dama na je wajen laila ba shine tukallifini laila lailata kallafa mun santa wa qarshat waliha waliha kusanci na da ita wa qarshat dayani santa wa adat awadun awadun al'amura ne yau da gobe awadun shine al'amura na shagaltarwa a rayuwa wa kudubu da manya-manyan lamuran da suke faruwa a rayuwa wa adat sune suka juyar da ni bainana tsakanina da laila mana al'amura na rayuwa da wahalhalin rayuwa da uzurori da neman abinci da sauransu su suka shagaltar da ni ban samu na tafi gurin laila ba saboda haka zai faɗi siffarta kuma ana muna amatullah yas ta da'u kalamaha ala babiha min an tazura raqibu muna amatun la yastadi'u kalamaha ala babiha min an tazura raqibu muna amatun ita laila muna amatun wata iriyar mace ce mai ni'ima shine muna amatun mace ce mai ni'ima wata take zaune a cikin rufin asiri da wadata shine muna amatun la yustada'u kalamuha la yustada'u ba a samun dama kalamaha yin magana da ita mace ce mai ni'ima mace ce babbar mace wacce take cikin ni'ima da wadata wanda saboda wadatar ta yasa ma la yustada'u kalamaha ba a samun damar yin magana da ita saboda ni yace ala babiha a kofarta raqibu akwai masu gadi min an tazura saboda tsoron kada wani ya zo ziyararta saboda haka kofarta akwai masu tsaro wanda suke hanawa aje a ziyarce ta kaga tun anan zaka ga cewa a uslubin alqama ya sha bamban da uslubin imrul qais shi imrul qais duk da wannan masu tsara sai ka jira cewa tajawastu aharasa na kita ta cikin masu gadi wa ahwalu ma'asharin da kuma duk tsoran da ake wa danginta sai da in kita ta hurinta saboda haka mun'amatun man'imciya ce ma'ana tana rayuwa ne cikin ni'ima da wadata la yustada'u kalamaha ba a samun damar yin magana da ita ala babiha saboda a kofarta raqibu akwai masu gadi min an tazura saboda tsoron kada wani ya zo ya ziyarce ta saboda haka duk wanda zai ziyarce ta to akwai masu gadi ba za ma su ba shi je gurin sa ba zai gurin ta ba iza ga ba an hal ba'luhu lam tufsha sirruhu wa tarda'i abal ba'li hina ya'ubu iza ga ba an hal ba'lu lam tufsha sirruhu wa tarda'i abal ba'li hina ya'ubu iza ga ba an hal ba'lu iza ga ba an hal ba'lu lokacin da mijinta ya barta shine iza gaba an hal ba'lu al ba'lu mijinta iza gaba an ha lokacin da ya faku gabarinta ya zama bata tare da mijinta lam tufsha sirruhu bata bayyana sirrinsa idan mijinta baya nan to bata bayyana sirrinsa saboda haka mace ce mai kamun kai in dai mijinta ya tafiya batta yadda ya tafiya batta haka zai zo ya same ta shine iza gaba an hal ba'lu al ba'lu mijinta iza gaba an ha idan ya faku gabarinta lam tufsha sirruhu bata bayyana sirrinsa wa tarda iyabal ba'li wa tarda tana mai yarda tana kuma mai yin farin ciki iyabal ba'li da dawowar mijinta hina ya ubu lokacin da ya dawo shine wa tarda tana mai yarda iyabal ba'li dawowar mijinta shine ya ubu lokacin da mijin nace dawo shine alba'lu shine wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna a wata nuskar kuma waturdi iyabal ba'li waturdi a wata nuskar waturdi shi kuma mai waturdi shine waturdi tana mai gamsarwa da iyabal ba'li dawowar mijinta shine ubu lokacin da ya dawo tana kokari ta gamsar da shi zata tare shi da maraba duk wani abin da ya kamata na girmama a masa tana yi masa idan ya dawo shine ubu lokacin da ya dawo fala ta'dili bainihi wa bayna mugammarin saqat kirawayal muzni hina tasubu fala ta'dili baini wa bayna mugammarin sakatka rawayil muzni haisu tasubu fala ta'adlini fala ta'adlini kada ki daidaita ni baini wa baina mugammari tsakani na da wawa kada ki daidaita ni da wawa ni ba hutun ne wawa ba shine fala ta'adlini kada ki daidaita ni baini tsakani na wa baina mugammarin da mutumin da yake wawa kada ki daidaita kada ki mai da ni wawa kada ki daidaita ni da wawa saboda haka sai ce sakatki rawayil muzni rawayil muzni giragizai masu zubar da ruwa sakatki su shayar da kai haisu tasubu lokacin da suke zubar da ruwansa ruwansu irin wannan uslubi idan laraba suka ce Allah ya shayar da mutum kamar yadda shewa yake fada sakallahu ardan bil madinati innaha muhaddir halin fihi karqiyar qaw uslubi ne na laraba in suka ce Allah ya shayar da wani to ana nufin Allah ya masa rahama Allah ya biya mar bukatunsa Allah ya zauna da shi lafiya shine fala ta'adilni kada ki daidaita baini tsakanina wa baina mugambarin da wawa sakatki rawayil muzni giragizai masu zubar da ruwa amma asalin rawaya shine kamar rako wannan doki a jaki wanda ake diban ruwa da shi shine rawaya jaki wanda ake zuwa diban ruwa da shi to rawayil muzni giragizai masu debo ruwa sakatki su shayar da ke haisu tasubu lokacin da suke zubar da ruwansu sakaki sakaki yamanin duzu habiyin wa aridin taruhu bihi junhal ashi janubu sakaki yamanin zu habiyin wa aridin taruhu bihi junhal ashi janubu sakaki yamanin sakaki yamani yamanin girgije wanda yake tahowa daga Yaman shine yamani amma saboda waka ce yace yamani inda larabci ne da gobe hidda ce yamani yun shine nisba zuwa ga Yaman to sakaki yamani yamanin girgije wanda yake tasowa daga Yaman sakaki ya shayar da ke zuhabiyin wanda yake ma'abocin kasa kasa habiyu shine girgije irin wanda yake kasa kasa wa arijin da kuma girgije wanda yake bayyana a sararin sama to wannan giragize su shayar da ke taruhu bihi taruhu tana mai wuni ma'ana shi wannan girgijen yana mai wuni bihi yana mai zubar da ruwa junhal ashiyi a karkatan nan ta yamma janubu da kuma iskan nan da take tahowa daga janubu iska wacce take tahowa daga jikin Ka'aba anan da yace sakaki yamani yamani girgije wanda yake tasowa daga Yaman ya shayar da ke zu habiyin ma'abocin kasa kasa shine habiyu girgije wanda yake kasa kasa wa arijin da kuma girgije wanda yake giftawa cikin asamar sararin sama shi yasa Qur'ani yace haza aridun mumtiruna taruhu wanda yake wuni bihi yana mai zubar da ruwa junhal ashiyi a karkatan nan ta yamma junha shine kamar karkata shi yasa Qur'ani yace wa in janahu lis-salmi fajnahlaha junhal ashiyi a karkatan nan ta yamma janubu da kuma iskan nan wanda take tasowa daga jikin Ka'aba saboda haka wannan ya fara da gazali kenan wama anta amma zikru harabiyatun yuqatulaha min sar min sar mada aqalihi bu wama anta amma zikruha rabiyatun yuqatulaha min sar mada aqalibu wama anta anan sai istifhami amma istifhamu ta'ajjub wama anta kai kan me same ka ne amma zikruha kake ta ambatan wannan matar me ya same ka ne kamar tambaya yake amma tambaya ta mamaki to kai me ya same ka ne me yake damun ka ne ka tsaya kana ta ambatan wata yarinya rabaiyatin wanda take daga banu rabi'a rabaiyatin shine daga rabi'a rabaiyatan wanda take daga banu rabi'a shine wama anta amma zikruha wama anta me yasa ka ne me yake damun ka ne amma zikruha kake ta ambatan wannan yarinya rabaiyatan wanda take kabilar banu rabi'a yuqatulaha min sarmadani qalibu yuqatulaha wanda ake shayar da ita min sarma da'a daga wannan garin da ake kiransa sarma da'a qalibu daga wata rijiya da ake kiranta qalibu qalibu shine yukaddu da ake shayar da ita min yukaddu lahawa da ake shayar da ita min sarma da'a daga qabbi daga rijiyar nan ta sarma da'a daga wurin nan da ake kiransa sarma da'a qalibu ake shayar da ita daga wannan rijiya qalib din nan wasu kuma suka fassara qalibun nan da kabari ne ma'ana yukaddu laha wanda ake tona mata qalibu kabari min sarma da'a a wannan gari da ake kiransa sarma da'a me da me kamatar da ta riga ma da ta mutu kake ta tuna ta su ne wanda suka fassara qalibun nan da cewa kabari ne sun kafa hujja da cewa ga qalibu badari qalibu badari ai ita ma wannan rijiyar badar din wanda ake cewa qalibu badarin din ai ana nufin kaburbura ne na kafirai kamar yadda Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake ga mana cikin sirrul qalbi yake cewa ayas mahu sawaqi fa ajnu mu'atiban li ahli qalibil kafirin unaddidu lokacin da aka zo da wucewa da Shehu Ibrahim da a cikin mota ta kusan badar sai yace ayas mahu sawaqi yanzu direbobi ba za ku dan tsaya min ba fa adnu mu'atiban na dan kusanta na je na zazzagi li ahli qalibil kafirin ma abota wannan qalib din kafiri ne wanda suke kafirai unaddidu inje in yi musu tereren dangi musu tonan asiri inje in tsitsi ne musu in zazzage su saboda kuwa sun fassara qalib dinan da cewa kabari ne eh wama anta me yake damunka amma zikiruha daga ambatan wannan yarinya rabaiyatun wanda take daga bani rabi'a yukaddu laha wanda ake tona mata kabari min sarma da'a daga wannan garin da ake kira sa sarma da'a qalibu yukaddu laha qalibu wanda ake tona mata kabari min sarma da'a daga wannan alƙariyar da ake kanta sarma da'a wanda suka ce qalib dinan ba rijiya bane kenan kabari ne saboda haka fa in tasaluni bin nisa'i fa innani basirun bi adwa'in nisa'i dabibu to har yanzu wannan irin waɗannan baitocin yana daga cikin baitocin da malamai suke ganin cewa a alqama yafi imru'ul qaisi yafi imru'ul qais hankali yafi shi hankali sannan waɗannan baitocin suna na shi alqama mutum ne mai jin kai mai jin isa baya fitowa yana ga abin da yake bukata anan wata mace ce ta bata masa rai amma a madadin ya tabunta yana lallaminta yace mata kaza yace mata kaza sai yace fa in tasaluni bin nisa'i fa in tasaluni idan kuka tambaye ni bin nisa'i game da lamarin mata fa innani haqiqa ni basirun mutum ne wanda yake masani bi adwa'in nisa'i da matsalolin mata dabibu kuma ni masani ne gogaggen mutum ne na san matsalolin mata shi yasa ce fa in tasaluni bin nisa'i ita wannan kalmar sa'ala sa'ala inda aka kawo ba a gabanta to ba din tana zuwa da ma'anar an ne kamar sai ka ji an ce sala sa'ilu sai a ce bi azabin ma'ana an azabin ne game da azaba sai aka kawo bi shi manan sai aka ce fas'al bihi sai a ce kabira ma'ana fas'al bihi an kabira kenan to fa in tasaluni idan kuka tambaye ni bin nisa'i game da lamarin mata fa innani basirun haqiqa ni mutun ne masani bi adwa'in nisa'i da matsalolin mata ko da cututtukan mata dabibu ni masani ne kwararre game da lamarin mata idza shabara asul mar'i aw qallama lahu falaysa lahu min wadd hidhinna nasibu idza shabara asul mar'i aw qalla malahu falaysa lahu min wuddihin nasibu idza shaba ra'sul mar'i lokacin da kan mutun yayi furfura aw qalla malahu ko kuma dukiyarsa tai karanci falaysa lahu nasibu ba shi da wani rabo min wuddihin na soyayyar mata in dai ka riga da ka girba to baka da rabo a cikin soyayyar mata ka ganin shi ma gogewa ce amar din yace kin mun kaza kawai sai wannan wakar ita ta gane me ake nufi idza shabara asul mar'i idan kan mutun ya furfura ma'ana mutun ya girma kenan aw qalla maluhu ko kuma dukiyarsa tai karanci falaysa lahu nasibu ba shi da rabo min wuddihinna daga soyayyar mata ma'ana mata suna son mutun ne cikin abu biyu yake sa mata su so mutun abu biye yake sa mata su so mutum farko ko ya zama mace ta soka saboda kai yaro ne mai jini a jika ko kuma ta soka saboda kudinka ko ba za ka gane haka ba sai lokacin da neman aure ya hada ka da mai kudi anan za ka gane kuranka da ya zo ya ba su kudi ya shiga gidan ya samu dattawan nan ya musu ruwan kudi shikenan rana tsaka sai ka saka sannan kuma ba za ka gane kuranka ba sai neman aure ya hada ka da wani dan karamin yaron da ba lalle ma ya kai ta a shekara ba kana neman yarinya da aure sai wani yaro ya fito wanda karshe ana tunanin ma ta girme shi ne ko bege yadda za ta makale mar in kai garaje in ba kai da gaske ba sai dai ka gudu ka bar shi kuma karshe shi din ba aura zai ba saboda haka mata suna son mutun ne ɗayan abu biyu ko kuruciyarsa ko dukiyarsa shine idan sha bara asal mar'i idan kan mutun ya furfura aw qalla maluhu ko dukiyarsa tai karanci falaysa lahu min wuddihin nasibu ba shi da rabo cikin soyayyar mata yurid nasara al mali hina alimnahu wa sharku shababi in dahunna ajibu yurid nasara al mali haisu alimnahu wa sharku shababil wa sharku shababi in dahunna ajibu yurid nasara al mar'i suna son yawan dukiya ne shine yuridna suna son sara al mali yawan dukiya ne haisu alimnahu a iya sanin da nayi musu kai abinda suke so yawan dukiya wa sharku shababi sai kuma farkon kuruciya ajibu wannan abun mai kayatarwa ne inda hunna a wajen mata ka samu mutum yana sa wani dan karamin wando damamman wando ko ya tara gashi shi yasa gayu ba sa son asce gashi in kana da yaro ya tara gashi da kyar zaka raba shi da shi saboda mai mata suna son wannan gashin sai ga mutum yayi shigar mahaukata su kuma wannan haukar an sa dan wani karamin wando an taja gashi an aske rabi an bar rabi to su wannan abin shi yake burge su shine wa sharku shababi farkon kuruciya ajibu abin nan yana kayatarwa inda hunna a gurin mata saboda haka har yanzu dai wannan baitin ma yana na maka cewa lalle mutum mata suna son mutum ne ɗayan abu biyu ko kuruciya ko kuɗi ya zama shekarun ka sun ja kanka yayi furfura kuma baka da kuɗi to kai da mata fa sai dai ka hada da la haula shine abinda alqamatul fahle ga yama a har yanzu a bangaren mawazana shi'riya an ce wadannan baitoci da guda uku da alqama yayi fa in tasaluni bin nisa'i idan kuka tambaye ni game da lalmawarin mata fa innani basirun ni masani ne bi adawa in nisa'i game da matsalolin mata dabibu kuma ni kwararre ne gogagge ne idza shabara asul mar'i idan kan mutun ya furfura aw qalla maluhu ko dukiyarsa tai karanci falaysa lahu min wuddihin nasibu bashi da rabo a cikin soyayyar mata yuridna sara al mali suna son tarun dukiya ne hina alimnahu haisu alimnahu a irin sanin da na musu wa sharku shababi farkon kuruciya ajibu abu ne mai kayatarwa inda hunna a wajen mata aka ce wadannan baitoci guda uku gaba daya da alqama yayi shi kuma imrul qais ya tattare su gaba daya fade su a cikin baiti daya shi kuma kaji yadda shi oga kwata kwata yafi kowa wanda yake cewa arahunna la yuhibbna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi wa qawasa duk abinda alkaman nan ya faɗa cikin baiti uku shi kuma imrul qais ya faɗe shi a baiti daya saboda haka ya zama shugaban mawaka yake cewa arahunna ni kuma na tabbata mata la yuhibbna ba sa san man qalla maluhu wanda dukiyarsa sai karanci wala man ra'ayna shayba fihi ko kuma wanda suka ga furfura a kansa wa qawasa ya tankware yayi doro saboda tsufa gaba ɗaya wannan abubuwan na abu da alkama ya faɗa baiti uku imrul qais ya tattare su a baiti ɗaya insha Allah za mu tsaya anan.